Salut top man international.
Na san shi akan kari in bai isan ba a bankari dole in haka in haka ina so ma in haka
ina san shi akan kari in bai mun ba a bankari dole in haka in haka ina so ma in haka in baki san sai ne ba a gore ki in baki san sai ne ba a gore ka
daga hankali garzanin ya kwance abu dumu dumu a ba su wance
daga
gani ki kulle bambarin kai na ya kulle da nazo kawai sai ki kulle biyu a hada da daya uku makiyasi shiga uku sun ji tara uku karkada kada ki mun saki to zan canza ki na san shi akan kari in bai isan ba a bankari dole in haka in haka ina so ma in haka
ina san shi akan kari in bai mun ba a bankari dole in haka in haka ina so ma in haka
za ta fashe baka san me abu dumu dumu ba to kana ruwa
ina san shi akan kari in bai isan ba a bankari dole haka in haka ina so ma in haka
ina san shi akan kari in bai mun ba a bankari.